أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بركاتنا منا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكن رمضان وعند سليم بن عيد الهلالي لكما علي حسن علي عبد الحميد وتوصف ألف ون للذي يومنا مريجان الخميس وندكي أكو قوتنا biyu miladiya ta 2022 wanda ya daidai da 2 ga watan Rajab ko kuma 1 ga watan Rajab. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443. Insha Allah wancan satin wato mun tsaya inda malam ya kawo mana wato wujubu sawmi Ramadan. Wato mun gani duka abin da ya shafi cewa azumin watan Ramadan wato wajibi ne ga wannan al'umma, ga dukkan mutumin da ya zamanto wato mukallafi ne, musulmi ne, baligh ne, mai hankali ne, kuma yana da kudura akan yin azumi. To azumin watan Ramadan wajibi ne akan shi. Ga wanda zai sabka akan shi shine misali kamar tsoho wanda bai iyawa, ko kuma wanda ya zamanto bai da lafiya zai aje ya rama a wani lokaci. Malam fasali na hudu a cikin baban zan mata shi insha Allah. Malam yace at-targhibu fi sawmi Ramadan, wato fadaitarwa game da azumin watan Ramadan. Kenan malam zai nuna mana wasu hadisai da suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan fadaitarwa game da yin azumin watan Ramadan. Kenan dukkan abin da ya zamanto farilla ne, misali kuma aka ce akwai wasu abubuwa da suka zo sun fadaitar akan a yi shi, to lalle wannan abu ba shakka abu ne wanda yake da falala sosai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na farko malahi yace gufranu dhunub, wato gafarta zunubai. Wato yana daga cikin fadaitarwa wato azumin, yin azumin watan Ramadan shine wato gafarta ma mutum zunuban shi da za a yi. Shine malahi yace raqaba shari'ul al-hakim fi sawm Ramadan mubayinan fadluhu wa 'ulum manzilatihi. فلو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة. واتو مانا يكي تشوى واتو الله سبحانه وتعالى من حكمة يا قد ايتر غمدا ين أزم وطن رمضان تارد بيّن فلدر أزم وطن رمضان لكما إرن يند جرمانشي يكي يتوككا. Shine ma da yake ba da misali yake cewa da a ce mai azumi zai zamanto yana da zunubi kamar makamancin wato kunho kogi na zunubin shi ga baki daya, to da sababin azumin watan Ramadan sai a gafarta mishi wannan dukkan zunuban nashi ga baki daya. Kenan lalle babu shakka wannan ibada ce wanda take ibada babba wanda take da falala sosai. Sai yazo yace ma to kamar ya kamar ka ce ka tambayi malam to dan me yasa za a gafarta ma mutum zunubai, sai kawo maka hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine hadisin Abi Huraira yake cewa ana Abi Huraira radiyallahu anhu qala anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wato hadisi daga Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sama ramadanan imanan wa ihtisaban, wato duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da kuma neman lada, ghufrata lahu aw ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, to za a gafarta mishi wato abin da ya gabata na zunuban shi. Wannan shine wato sharadin da za a gafarta ma zunubi, a gafarta ma zunubanka da suka gabata shine kai ka azumci watan Ramadan kana mai imani. Yani ne mai imani, kai imani da Allah subhanahu wataala ne ya fallanta ma wato wannan azumi na watan Ramadan, dan shine kai kuma wajibi ne akan ka. ba kai ba azumin watan Ramadan dan kawai dai kowa yana yin azumin watan Ramadan to ni ma ya kamata in yi ko kuma ya zama to dan wata fa'ida saboda binciken likitoci a wannan zamanin ya nuna cewa yin azumi wato yana ƙara ma lafiyar jiki kenan ni zama to dan wannan ne kai kake kaga baka cikin wannan kenan kai azumin na watan Ramadan kana mai imani da Allah subhanahu wataala cewa Allah ne ya farlanta maka wato wannan azumi shine kake kawo farillar da Allah subhanahu wataala ya farlanta ma ita kuma wahtisaban sannan kuma kana neman ladan a wajen Allah subhanahu wataala kenan ba kana neman wani abu ba kana neman mi lada a wajen Allah subhanahu wataala to idan kai wannan sai ya zama to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a gafarta maka dukkan abin da ya gabata na zanubanka kenan wannan yana daga cikin fadalan azumi haka kuma hadisi na gaba ma da yake cewa wa anhu radiyallahu anhu daga abi huraira da riwaya yanda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala yace as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yake cewa as-salawatul khams wato wannan salloli guda biyar as-subah az-zuhr al-asr maghrib isha yace kuma bi wal jum'atu ila al-jum'a da jum'a zuwa jum'a misali saji gobe juma'a ce kuma zuwa wata juma'a mai zawwa ko kuma juma'ar da ta gabata zawwa wannan juma'a mai zawwa haka kuma wa ramadan ila ramadan da azumin watan ramadan zuwa azumin watan ramadan kenan shekara annabi yace mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al kaba'ir abubuwan kankarewa ne wato suna kankare maka zanuban da kai tsakankanin wato wannan ibadu junan su ya junan su misali kai ne kai zanubi bayan sallar asuba to gwalgwadan yanda kai ke ibada ga Allah subhanahu wataala zuwa sallar la'asar zuwa sallar azhar idan kai sallar azhar sai ya zama to duk kananan zanuban da kai wato a lokacin interval in tsakanin asuba da azhar to dalilin wannan sallar da ka gabato ta azhar sai Allah subhanahu wataala ya gafarta ma wannan zanuba amma menene sharadin shine wato sharadin mutun ya nisanci manyan zanubai manya-manyan zunubai su ne alkaba'ir irin su zina irin su alfasha ne wanda su ne kaba'ir zunub kenan idan mutum ya nisance su zai zama da wannan as-salawatul khams suna kankare mishi kankanin zunuban shi kenan kai ne kai sallar asuba zuwa azhar da kai azhar kankanin zunubanka sai Allah subhanahu wataala ya gafarta maka daga azhar zuwa la'asar a cikin wannan lokacin kai kankanin zunubai shi sai ma Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka haka zuwa magruba haka zuwa isha haka zuwa kuma asuba kullun koda yaushe kamar yadda mun sani hadisi ne anan mun karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sahabbai cewa da a ce a kofar gidan ɗayan ku akwai tabki a wannan tabkin yake wanka so biyar a kowace rana shin dauda za ta tsaya a jikin shi sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai dauda ba za ta tsaya ba a jikin mutumin nan a ce kullun a kowace rana sai kai wanka so bakwai ai kaga yake so biyar ai kaga dauda ba ta tsaya ba a jikinka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kadhalika salawatul khams yace haka wato sallolin wannan guda biyar da kake kenan wannan hadisin yana nuna mana sallolin wannan suna kankare zanubai haka kuma wal jum'atu ila al jum'a da jum'a zuwa jum'a kai ne ka halarci juma'a an yi sallar juma'a da kai kuma har zawwa wata juma'a kenan sati ya kewayo to wannan tsakankanin idan kai kankanin zanubai matukar ka nisanci kaba'ir manya-manyan zanubai to dalilin wannan cika sallah da kake yi Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka wato kankanin zanuban haka kuma wa ramadan ila ramadan kenan wannan shine mahallin shahidi da malamin ya kawo mana wannan hadisi ana kenan shi ma ramadan zuwa ramadan azumin watan ramadan ya zo kai azumi da ne da yarda Allah subhanahu wataala imanan wahtisaban kana neman wato lada a wajen Allah subhanahu wataala sai ya zamanto wato idan wani ramadan Allah subhanahu wataala ya kai ka da ranka sai ya zamanto wannan tsakankanin shi ma an gafarta maka wato kankanin zanubanka idan ka nisanci wato manya-manyan zanubai shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir kenan su manya-manyan zanubai su ne kadai wato irin wannan hadisan malamai suka ce wato wannan ai fada'il in bisu kankare kananan zanubai manyan zanubai afwan su manyan zanubai menene sai da tuba kenan kai yayi suna da sharadin duba kai nadama akan wannan aikin da kai kai azaman cewa baka koma ba zuwa wannan aikin haka kuma idan kana cikin yin aikin na sabo wato ka bar shi ka fita daga aikin wannan kenan wannan ka tuba ka taubatar nasuha sai Allah subhanahu wataala ya gafarta maka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la wato wanda yake tuba daga zunubi kamar wanda zai zamanto wanda bai yi ba zunubin idan kai zunubi ka saba ma Allah subhanahu wataala sai ka tuba to Allah subhanahu wataala sai ya shahe maka wannan zunubin haka kuma kyakkyawan aiki yana goge maka mummunan aikin ka innal hasanata yuzhibna sayyi'ati wato kyakkyawan aiki hasanata da zakai suna kankare maka wato mummunan aiki da kai kenan wannan hadisin malam shi ma ya kawo shi yana fadaitarwa akan yin azumi wani azumi shine azumin watan ramadan saboda idan ka yi shi daga wannan Ramadan din zuwa wannan Ramadan din sakankanin su ana kankare ma wato kankanin zunubai sai malam yace wa an haka dai daga shi Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ida minbar wato annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya hau minbari idan ce minbari mun san minbari abinda ake takawa a hawa ya kuduba fa qala sai yace amin 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 kawai an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yake cewa amin 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 to abu ne wanda bai saba ba yin shi saba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu ganin annabi yayi wani abu ba ce sai sun tambaya to menene dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innaka sa'adta al-minbar fa qulta amin 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 annabi sallallahu alaihi wasallam ka hau minbari sai kuma kace amin 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 to dan me yasa kace wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu inna jibril alaihi salam atani fa qala man adraka shahr ramadan falam yughfar lahu fa dakhala an-nar ab'adahu allah qul amin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai jibril ne malaika jibril yazo mini yake cewa allah subhanahu wataala yana cewa duk mutumin da yazo ramadan yazo mishi aka azumci watan ramadan ba a gafarta mishi zunubin shi ba har ya shiga wuta to wannan ai Allah subhanahu wataala ya nisantar da shi kace amin aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin addu'a ce jibril yayi aka ce annabi yace amin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin 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 in wannan addu'a dai kenan wannan yake nuna mana kenan watan ramadan wata ne wanda ake bude falala wanda ake bude kofofin rahama kohohin rahama a buɗe suke kagi wato abinda Allah subhanahu wataala zai gafarta ma a cikin wannan watan idan an huta daga ramadan ka huta kamar ranar da aka aike ka baka da laifin komi baka da zunubi kenan wannan hadisan malam ya kawo su wato dan ya nuna mana wato kwaitarwa akan wato idan azumin watan ramadan ya riske ka kai matukar kokari ka azumci wannan watan na ramadan kuma kana mai imani cewa Allah subhanahu wataala ne ya farlanta ma wannan azumin kuma kana mai neman ladan a wajen Allah subhanahu wataala sai ya zaman doka dace da dukkan irin wannan fadalolin abu na biyu malam yace istijabatu du'a wal itqu minan nar wato karba adda a watan ramadan zan mu gani wato kowa daga cikin mummunai yana da da'awa mustajaba dukkan musulmi a cikin watan ramadan yana da addu'a wanda idan yayi da Allah subhanahu wataala zai karba mishi kuma wal itqu minan nar da kuma cetawa da Allah subhanahu wataala zai yi ma wasu mutane daga wuta a cetuwa ne cewa ba zai shiga ba wuta to shine malam ya kawo mana wannan hadisi yake cewa qala rasulullahi alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'an minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fa yustajab la wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah subhanahu wataala a kowani wuni da dare na ramadan yana da wasu wanda yake cetawa yake iyantawa daga wuta Allah subhanahu wataala haka kuma kowani dayanku daga cikin musulmi a cikin watan ramadan yana da wata addu'a wanda idan yayi ta Allah subhanahu wataala zai karba mishi to wannan wata irin riba ta kai yana ya kamata yanzu wanda ya san ramadan ya kusa zawa yanzu da wata biyu ko kuma wata ɗaya da kwana nawa wata biyu ba wasu 'yan kwanaki ya rage kenan dole idan kana da wata addu'a ka kai rubanta sosai idan Allah subhanahu wataala ya kai ka Ramadan wato kai ta'adda da ita la siyama yan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wato ita adda ce wato take shamila idan kai roki Allah subhanahu wataala da ita aka karba ma ita ai kai ka dace tunda ka roki duniya kuma ka roki lahira kenan wannan yake nuna mana irin kwadaitarwa akan abin da ya shafi watan Ramadan cewa kowane mutum musulmi yana da addu'a wanda idan yayi ta Allah subhanahu wataala zai karba nan ce akai kowane mutum musulmi ba a ce ba sai wani da wani da wani idan kana musulmi kana kan kiran kanka musulmi wato sai ya zama to kai roƙon Allah da wannan addu'a yawa nan zaka gani wasu sai su je a su ba za su yi addu'a yayin su je wajen wani wato yayi musu addu'a ba hana ba idan kaga mutum wanda yake salihi bawan Allah ko kuma malami wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala ka je ka iske shi ka ce malam a taya mu da addu'a kan wani abu amma kai kai addu'ar wannan da karan kanka shine yafi saboda kowa Allah subhanahu wataala abu da take ga kowa duk wanda ya daga hannu ya doki Allah subhanahu wataala matukar ya cika sharuɗin da Allah subhanahu wataala zai karba mishi addu'a ba ce ba sai ka je wajen wani kai idan kai addu'a barzakka wato bazatta amsu ba Allah subhanahu wataala shi ya faɗa cewa ku roke shi shi zai karba mu idan kowa da kowa ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai karba mishi wanda kuma karba addu'a mafi yawa isti'jali ne muke gaggawa ne muke yi akan abin da ya shafi addu'a shi kuma abin da ake so a game da addu'a kada kai gaggawa kai ta addu'a da kai ta naci saboda malamai suka ce wato game da addu'a tana da hali kamar guda uku na farko Allah subhanahu wataala ya karba maka addu'a sai ya zama to an baka wannan abin da ka roka misali kai ne kake neman imtihani kanke neman ka samu imtihani examen sai kai ta roka Allah subhanahu wataala Allah bani examen kaza sai a baka examen kenan abinda ka roka an baka ko kuma ka roka sai Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a dalilin wannan addu'a da kai ta neman examen sai Allah subhanahu wataala ya kare maka wato wata musiba da ta zo zata same ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa la yuruddul qada illa du'a wato babu abin da yake hana wato kaddara da Allah subhanahu wataala kada ta zama zata same ka sai addu'a an kaddarta misali kana zaune katanga zata faɗo maka sai zaman to kai kuma kai mai yawan addu'a ne kana addu'a kai addu'a kana roƙon Allah subhanahu wataala ya baka wani abu ko kuma ya kare ka daga wani abu to sai zaman to addu'a wannan ta tashi ta gamu da wannan kaddare annabi sallallahu alaihi wasallam yace zasu yi ta birkidar duniya ita bata bari bata sauko maka ta kare maka ita ila yawmul qiyam kenan wannan yake nuna wai idan kai addu'a mafi yawa addu'a da mutun zai Allah subhanahu wataala yana karba tunda Allah subhanahu wataala shi karan kanshi yace yana jin kunya bawan shi daga hannu yace ya rab bai karba mushi to wanda aka bude maka wannan kowar ta roki Allah subhanahu wataala sai zaman to ka bari ka koma kana daukan abin da ba hanya Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan a cikin watan Ramadan akwai istijabar du'a kenan wata ne wanda mutun yayi naci game da addu'a kai naci game da addu'a la sai ma idan goma na ƙarshe ya zo wanda lokacin ana ƙara ayyuka kana neman ka samu lailatul qadr khairu min alf shahr kamar yanda insha Allah a cikin wannan litafin zan magani a cikin fasalinta sai abu na uku a ciki malam yace minas siddiqina washuhada wato yana daga cikin irin kwadaitarwa ga abin da ya shafi watan Ramadan yin azumin watan Ramadan shine yana daga cikin sababin da zai sa ka zamanto daga cikin siddiqin wato masu gaskiya da shuhada shahidai kenan yin azumin watan Ramadan yana iya sa ka zamanto cikin shahidai ka samu falala irin ladan shahidai ko kuma ka zamanto cikin masu gaskiya irin siddiqin shine malam ya kawo hadisi daga Amr ibn Murra al-Juhani radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wato wani mutun ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah yake cewa ya rasulullah ba ni labari yanzu idan ni na sheda cewa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma kai annabi Muhammad ma'aikin Allah ne wa sallaitul khams kuma na sallaci wannan salloli da aka fadlan da mun guda biyar wa addaitu zakata haka kuma na bada zakkar da Allah subhanahu wataala ya fadlan da mani wa sumtu ramadan wato kuma na azumci ramadan wa qumtuhu kuma na tashi qiyamul layl a cikin watan ramadan kenan yayi sallah fa bima ana yake cewa to zan kasance daga cikin suwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi minas siddiqina wa shuhada wato zaka kasance daga cikin siddiqai da shahidai wannan falala ce wannan martaba ce lokaci za a tashi kawa a waye gari cikin a ranar tashi alkiyama ka rinka wato cikin shi siddiqai da kuma cikin shahidai kenan wannan falala ce irin ta wato abin da ya shafi shi ma watan ramadan yana kaiwa kenan wannan duka gaba guda uku da malamin ya kawo mana anan yana nuna mana fadaitarwa a cikin wato azumtar watan ramadan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yayi fasali na gaba fasali na biyar kenan ciki heje at-tarhibu min iftari shay'in min ramadan amdan wato tsoratarwa game da cin abu ko kuma karya azumi da gangam ya zama duk mutun ya karya azumi da gangam tsoratarwa game da haka malam ya kawo mana hadisi yake cewa an abi umama al-bahili radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واتو دغا ابي امامه الباهلي يرضى الله تتبتا غدي شي يكي تيوا ناجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا تيوا بينما انا نائم اتاني رجلان واتو النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا ياين دنا كسانجي انا برجي واسو متاني غدا بي سن سو سن زو مني فاخذ بدبعي سي سغا كاما واتو اذا aka ce دبع انا نهم واتو غبا misali ko kuma suka kama kafadin shi haka ko kuma gaba daga cikin wato kafada ko damsi ana nihin wannan sai suka kama shi fa ata ya bi jabalan wato sai suka zo da shi zuwa ga wani wato dutse wa'ran fa qala wani dutse wanda yake babba sai suka ce mishi isa'ad hausa man wannan wato dutse fa kuntu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la utiku wato bazan iya hawan wato saman wannan dutse ba fa qala sai suka ce mishi san sahiluhu laka wato zan musawwake maka wato mu samu mu hauda ka kenan fa sa'idtu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau hatta idza kuntu fi sawadil jabal hasi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato a cikin mafarkin yayin da ya kasance a can kololuwa wato dutsen idan aka ce sawad kada wani ya ce duhu ana nufi wato kololuwa abin da ya shafi dutsen kamar misali idan dutsen ya zamanto metar wani 60 ne a ce ka kai wata 55 kenan ka ta kai kololuwar dutsen sai ya ce idza bi sautin shadid fa qultu sai ga maka ya ji wani wato ƙara wanda yake mai tsanani sai ya ce ma hazihi al-aswat wato wannan wato ƙaran da naji ƙaran suwaye menene wannan fa qalu wai suka ce haza awa wa ahlin nar suka ce ai wannan kukan ƴan wuta ne summan talaqa inda zubi ne nan mara ya ce summan talaqa bi tayyib ala kulli hali sai suka tahita da shi kuma aka yi gaba kenan fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim sai ga maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane wato an allaka su an rataye su wato bi araqibihim da arqin su kagara misali yanzu in aka yanka rago ya ake rataye shi ai kagara ake sa a rataye shi an rataye su mushaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman wato dukkan abin da ya shafi wato lebunan su a tsatsaye tana zubda jini annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace qul fa qala qultu sai nace man haula'i wa annan kuma suwaye qala sai yace alladhina yufdiruna qabla tahillati sawmi wato wa annan wanda ka gani ana musu wannan azaba su ne wanda suke karya azumin su kafin rana ta fara ya zamanto sun karya azumi da gangan to ina ga mutumin da shi bai azumin ne wannan su wanda sun dauki azumin ne da gangan kuma su karya shi to ina ga wanda ramadan din ya zo kuma bai yi wanda da yawa abin da yake fitina ta a wannan zamanin ta shahi matasa da yawa daga ga matasa ne iya musulmi suna kiran kansu musulmi uwayensu musulmi a garin musulmai amma dai ka gani azumin watan ramadan ya zo shi ko a kare ka wallahi ban na manta wata rana a nan wajen wata unguwa nan wai da rana cikin watan ramadan wai su wasu matasa wai sun zo wai suka dora wake da rana a cikin rumfa ni abin sai da yawan mawaki da he a asima he a capital zaka gani irin wannan abin saboda gari ne da jama'a wasu ba musulman ba wasu kuma da musulman wanda jahilai sai a hankali amma irin wannan gari wanda dai alhamdulillah kowa yana kiran kanshi musulmi kuma kowa yana tutiya da abin da ya shafi addini ana garin addini ne wato ka gani mutane wanda ga sunan diyan musulmin sun dora abinci wai da rana ba su bisa azumi su bisa azumi to idan wanda su sun dauka ne kuma suke karyawa da gangam ana musu wannan azaba to kuma ba duka da wanda shi kuma ramadan din yazo ne da gangam yake dauka yake hoto na hoto da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kare mu mallan yace wa amma ma yurwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa amma abin da ya zamanto ana rawaitawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man aftara yawman min ramadan muta'ammidan la yujzihu siyamud dahr wa insamuhu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wato kariya azumi guda daga cikin ramadan da gangam wato koda ko zai azumci shekara guda ko kuma ya amci duka gabaki ɗaya zamanin shi ba zai isa mushi ba kini ma da yace fa hadha alhadith da'if la yasihu amma wannan hadisi da'if ne mai rauni ne bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sayati kalamu alaihi mufassila wato bayani zai zo game da wannan hadisi wanda cewa idan mutun ya karya azumi da gangam ko da ya azumci wato shekara ko kuma rayuwar shi gabaki ɗaya bai ishi ba zai isar mushi ba wannan azumin kina wannan hadisin shine malan yake nuni cewa wato hadisi ne wanda yake da rauni amma wancan hadisi da muka karanta hadisi ne wanda yake ya inganta Imam an-Nasa'i ya rawaito shi kuma Al-Hakim shi ma ya inganta shi ya ce sanadin shi wato sahihi ne kenan wannan dai tsoratarwa ne a game da mutumin da zai karya azumi da shi shi yasa idan ka dauki azumi yi matukar kokari ka kai wannan azumin naka wasu kuma da gangam sai ka gani suke a abusa da laiya ko kuma wani abu to Allah subhanahu wataala dai ya san kowa saboda shi yake kallon zakatanka idan baka da lafiya hakikatan ne wannan to musulunci ya maka rukhsa ya man sawwaka maka cewa ka ayi azumi wani lokaci bayan ramadan da ya karama amma idan ya zamanto lafiya kalau ko kuma ya zamanto ana cewa abinda ya zamanto ma yayi cewa da istima he ramadan take tashi to ka gani wannan idan ya zamanto Allah ne zaka ma wayo ka san baka isa ba Allah subhanahu wataala ya kare ala kulli hal dai mutun yayi azaman cewa wannan ramadan da kake wannan azumi da kake azumi ne kake dan Allah kuma kana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala sai ka gani ka samu rabo ka samu falahi a wajen Allah subhanahu wataala wanda a baya mun gani abin da ya shafi wato ladan azumi Allah subhanahu wataala bai azje ba yace wannan idan wato mutun yayi azumi guda za a bashi lada kaza a kawai zuba mani za Allah subhanahu wataala shi kadan ya san irin ladan da zai ba wanda yake yin azumi saboda ibada ce wadda take wato sai mai tsoron Allah zai yi ta ka duba ka gani zakka tashi tun daga bayan asuba azawwa al-fajr abin kawai a batsinin ka ne kuna tare da mutane amma wani bai san ba kana azumi saboda kawai menene kai ne baka cin abinci hali yake ana zaune ba wanda ya sani to idan ba ka tsarkake niyyarka ba ga Allah subhanahu wataala ya zamanto kana tsoron Allah ka san ba kowa ba zai yi ba sai ka zo ka sha ruwanka sai ka shiga wani waje ka sha ruwa amma mene saboda tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa baka kare wannan azumin ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan wannan fasali na shidda shine malan ya kawo mana wato irin tsoratarwa game da wanda zai karya azumi sai fasali na shidda rafwan sai fasali na shidda sai malan ya ce ahkamu siya wato hukuncen azumi wanda tun mu fara karatun mu har yanzu kamar wata gabatarwa ce malan yake mana to yanzu he yazo mana kan hukuncen azumi tunda kai zaka shiga ramadan kuma gashi nan ramadan ya kusa nan da wata biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda zan mu samu na guzuri a cikin wannan wato littafi sai malan yace i'lam ya muslim ya abdullah yace ka sani ya kai musulmi ya kai bawon Allah allamana Allah wa iyyaka Allah subhanahu wataala ya sanar da mu ya ba mu ilimi da mu da ku amin أن هذا الأجر الثرى العظيم والخير العليم الذي لا يحصيه إلا الغفور الرحيم وتجوى للي ونن لادا ونديك ميوى ميجرما والخير العليم دع الهيري ونديك قممي الذي لا يحصيه إلا الغفور الرحيم وندباب وندزيه كدد تجيشي سيمي غافر من رحمة الله سبحانه وتعالى وتلادا أزمي كنا لن يناله إلا من صام رمضان متبعا ما سنه وبينه خاتم النبيين wato cewa wannan ladan da za a samu da wannan alkhairin gabaki ɗaya mai girma wanda babu wanda zai iya kididdige shi kirga shi sai Allah subhanahu wataala to ba kowa bane zai same shi ba sai wane sai wanda ya azumci watan Ramadan din akan yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta kenan abin da zaka fahimta shine kaje ka koyi yaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya azumi ba azumi ba irin na yanda kaga ana yi ba azumi ba irin yanda kakannu suka kuka isko kakannun musu na yi ba azumi a azumi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi min ahkam tata'allaq bi hadhihi al-farida al-'azima wa tunaddaka hukunce wanda suke da alaka da wannan ibada mai girma wa hadha al-shahr al-mubarak da kuma wannan wata wanda yake mai albarka wato kenan dole ya zamanto hukunce hukuncen azumi kaje ka nema ka sani cewa azumi za a yi kaza misali niyya kamar yanda zan mazo idan sha'aban ya zo karshe kafin ramadan ya kama mi zaka yi cikin ramadan mi zaka kiyaye mi zai ne ba zaka yi ba bayan ramadan kaza idan ramadan ya zo kaza idan na mance nayi kaza mi zan yi idan na to dole sai ka karanta ba kawai haka nan ba gaba gadi ka zamanto kai kake koya ma kanka ibada bewa dole ya zamanto ka koya akan karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma ne yace wa hana hannu nashrahu fi bayaniha ghayr muqallidin yace ga munin zan mu shiga wato bayanin wannan hukunce hukuncen ba tare da mun yi takalidi ba me ake cewa takalidi shine naga wane yana yi haka kawai nake yi yace ba takalidi ba zan mi muttakhizina min alquran alazim wa sahih sunnat almutahhara wa hasanha bi fahmi salaf alsalih bifahmi salafun salih min ajmat al-arba'a mana yake cewa ba takalidi ba zan mi amma menene zan mi zan mu dauko ne daga alqur'ani abinda Allah yace da kuma abinda yazo mi ingantacce na hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hadisi wanda yake kikkiawa akan fahimtar suwa akan fahimtar magabata wanda yake kawo magabata ne kirki wanda tun daga a'immat al-arba'a wato malaman nan guda hudu Abu Hanifa Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad da kuma mi wa man qablahum min as-sahabati wat tabi'in sabila da kuma can ka koma sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka zo bayan su tabi'ai kenan abinda zai karantar da mu a cikin wannan littafi zai bi ne hanya ta malamai magabata tun daga sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tabi'ai har zuwa wato a'immatul arba'a akan fahimtar da suka yi na ayoyi kuma na alqur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba taqlidin na wani malami ne zai yi kawai malami kaza zan dauka in yi aiki da shi wanda wannan shine mazhaba ta ahli sunna wal jama'a cewa ba su taqlidi akan abin da ya shafi wato addini sai su dauko daga ina daga fahimta ta alqur'ani ko kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya inganta akan fahimtar sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam ke da yace wa hasbuka hadha dalil wato ya ishe ka wannan kadi ya zamanto dalili shine alqur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa qad ikhtarna wa qad ikhtara wa qad ikhtarna min mazahibihim alfiqhiyya amthaluha wa min aqwalihim alijtihadiyya a'daluha wato sun a cikin kawo wanda zasu yi malam yake cewa sun zabi wato daga cikin mazhaba na malaman fiqhu wato misalai ko kuma makamantan abin da suka faɗa na ijtihadin su sai su kawo maka abin da yafi dacewa wanda yake kan dalili akan karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hukunce hukunci sune malam yanzu zai fara wato shigan mana kenan yanzu abin da zan mu fara dauka shine hukunce hukuncen abin da ya shafi wato Ramadan abu na farko malam yace a fasali na bakwai yace baina yadai Ramadan wato ga Ramadan nan ya zo menene awwal shay abu na farko da ya kamata wato in yi shi kafin Ramadan ya shiga shine malam yace ihsau iddat sha'ban wato ilga kididdige wato kwanaki na sha'ban yanzu misali yau muna nawa ga wata biko tun daga yanzu din daga yanzu ka gani an fara biyu ko uku so Allah ya datar da mu to kun gani to yanzu ana biyu ko uku babu sima to kuma idan abin ya zo Ramadan ya zo gak abin ya yi zaman tawwa a shad wani shi tun da yake a shekarar gaba daya ko shi bai yi ba an ce yau kaza da watan musulunci amma in Ramadan ya zo da kawai shi ma ya zaman to shekul islam shi ma ba tawaye yake kan kaza 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 Allah ya datar da mu
tayyib bale yace kilga wato kwanuka na abin da ya shafi ramadan wani yace wayan bagi alal umma al islamiyya an tuhsa iddat sha'ban isti'dadan li ramadan kun ji ko bale yace abin da ya dace ga al umma wanda take al umma ta musulmi gabaki daya wato su kilga wato kwanaki na sha'ban wato saboda bi isti'dadan li ramadan saboda shirya ma watan ramadan saboda azumi wata ne na ibada a daidaita a dauke shi akan wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ramadan yana farawa ayyukan wakilta wasu wanda suke duba wata ko kuma suke kilgawa wato yanzu da ace irin me ake cewa kasashe wanda suka ci gaba zaka gani a shekarar gabaki daya ba hi ramadan ba idan wata ya hudu akwai wanda suke sanarwa cewa wata ya kama yau kaza da wata mamuna anayi bance ba anayi sai na azumi bance ba anayi sai na azumi eh na azumi zaka ga ana wutarwa ana cewa kaza amma abin da ya dace tunda gari ne na musulmi kasa ce ta musulmi kene ne zamanto amma association islamic wanda take a'la ita ce wanda take wannan su dauki irin wannan matakai a shekarar gabaki daya a ringa bibiya cewa yau kaza da wata yau kaza da wata yau kaza da wata har akai ramadan wannan sai zamanto diya kore wasu bitintunu da suke faruwa idan ramadan ya zo kenan abin da ya dace ga al'umma shine su daidaita wato su kilga sha'ban dan su shirya ma ramadan li'anna hadha ash-shahr quli anna ash-shahr yakunu 29 yawma wa yakunu 30 yawma wato saboda shi watan musulunci yana zaman dawa 29 ko kuma ya zaman to kwana 30 wannan haka ne kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da yatsa shi ke cewa sha'ru hakaza wa hakaza wa hakaza wato ya yi nuni cewa kwanaki wata wato kwana 30 ne kuma yana zuwa 29 kenan watan musulunci to mun kuma nan din ramadan ya zo wasu sai yi 32 to ka a watan wannan ma miladiya bai 32 ne karshe wanda yake 31 amma wasu suka gani sun yi 32 wasu har su kara sai sun gani su da idansu to kaga wannan duka wasu abubuwan yana daga cikin abin da yake jahilci da addini shi yake kawo irin wannan fatasum idza ra'at al-hilal wato idan ka gani hilal jinjirin wata kai azumi fa in hala bainaha wa bainas sahab nan kuma akwai khata na matba'a kin dai zaman dofa in hala bainaha wa bainahu sahabun da Allah kuma khata ne na matba'a nan mashi ma kinan idan ya zaman to girgije ya sha makance wato tsakankanin ku wato da ganin wata ko gaba jinjirin wata an samu wato hadari ko kuma an yi ruwa ko kuma gari da hazo ko kuma wani abu da ya sha makance ku wato ba ku samu ba ku gani wannan watan sai yace kudirat lahu wa ukmilat iddat sha'ban 30 yawma wato sai a kididdi wato a cika sha'ban ya zama to kwana 30 saboda watan musulunci yana yin 29 ko kuma yayi nawa yayi 30 kune a wata na kwana na 29 an huto a duba wata ba a gaba wata sai zama to mine sai a cike shi ya zama to kwana 30 kenan idan ya zama to kwana 30 na 31 ai ba sai an duba ba kenan kawai azumi za a dauka wato a fara shine yace لأن الله بديع السماوات والأرض جعل الأهل مواقيت ليعلم الناس عدة السنين والحساب والشهر لا يزيد عن 30 يوما سبحان الله سبحانه وتعالى يا سنيا وتوانم وتني زمنتو وتو مواقيت wato abubuwa ne wanda zai zamanto kuna kididdigewa kuna lissafawa wato shekara misali a ringa lissafa shekara a ringa lissafa kwanaki a ringa lissafa wato ayyuka na ibada mawaqit in shahar ramadan shine cikar sha'ban haka zulhijja idan ya zamanto ya kama kenan za a je a yi haji kenan duka wannan kenan dan a kilga cewa wata kaza watan sallah watan azumi watan kaza kenan wannan shine Allah subhanahu wataala ya sassanya wannan wato wata ya sanya su a kilga kuma abin da ya shafi shekara saboda mene ma ne yace kuma wata bai karuwa akan kwana 30 duk watan musulunci ya gudu shi ya kwana 30 idan ya cika kwana 30 ku gani wato washe gari kawai wato azumi wato za a dauka sai malam yace ya kawo mana hadisi wanda suke su ne dalilai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abi hurairah yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sha'ban 30 wato ku yi azumi dan ganin wata idan an ga wata ku dauki azumi haka idan an ga wata ku ajiye azumi idan an ga wata ku ajiye azumi fa in gumma alaikum idan an samu an sha makance muku an sa muku girgije muku samu kuka ganin wannan wata to sai zamanto fa aka binu sha'ban 30 ku cike sha'ban ya zamanto kwana 30 kenan wannan ita ce kaida idan ya zamanto azumi ya zo ramadan ya zo aka huta neman ganin wata ba a gaba wata aka yi shiru ko ina ba a gaba wata to abin da yake shine za a cike sha'ban ya zamanto kwana 30 idan ya cike kwana 30 kenan washegari ko azumi za a tashi da shi kenan da mun saboda wata kwana 30 ne wato in an sha makance muku shi yake cewa kuma daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu hatta tarawu al-hilala wa la tufthiru hatta tarawu fa in gumma alaikum faqdiru la wato kada ku yi azumi har sai kun gani wata wannan wasu mutane suna daukan dalili cewa wai an ce sai kun gani ni he na gani inda ta aka he na gani sai na gani to makabo ba bayai ba azumi ko yayi raka to ka gani yanzu wannan ba dalili bane ba hujja bace baka ce kai he ka gani zan mu gani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zawa yake a ce mishi an ga wata yayi umarni cewa a tashi ayi azumi in an inda sai an gani ne sai kai ka gani da idan ka kina annabi da ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi kinan idan an ga wata an ce muku an ga wata ku dau azumi haka sallah ta zo karshen ramadan an ce muku an ga wata wato ku dau ku ajiye azumi idan ya zamanto wato ku samu ba kuka gani an sha makance shine kinan yayi bulissa ba ya zamanto kun cike sha'ban ya zo manto wato kwana 30 in kuma wato watan sallah ne shi ma ramadan kinan yayi ku cike shi ya zamanto kwana 30 sai ya zamanto washegari an dauki an aje azumi an yi sallah haka hadisi daga Ali bin Hatim radiyallahu anhu yake cewa qala qala ja'a sallallahu alaihi wa sallam ja'a ramadan fasumu 30 illa an taraw hilala qabla dhalik annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi daga Ali dan Hatim yake cewa annabi yake cewa idan ramadan ya zo to ku azumce shi kwana 30 sai dai kun gani wata kafin wannan kenan misali kawai ramadan ya zo kawai ala asr kwana 30 za a yi wata kaji wani yana cewa ai ba a taba wata ba a taba azumi ba kwana 30 yo ai watan Allah yake jujjuye watan shi yana iya zo ai kwana 30 yana iya zo ai kwana 29 ko kuma yace a ya za ai kwana 29 wato a kaida misali ya zamanto an zo kuskure ya zo ku gaba wata ba lissafin ku kuma ba a daidai ba yake misali ku kuna baya yau kuna 29 a yanda wata yake ku kuma a lissafin ku 28 misali sai zamanto 29 ku kuma ku gaba wata kenan da ya wata ya hoto shi kuma yana daya ya zamanto kun cike shi 30 da ya wata yana nawa yana biyu sai ya zamanto kenan azumin kwana nawa zaku yi wata ya hoto 28 zaku yi kuna azumi na 28 sai wata ya hoto to ya zai wani a ci damari da muka ce kaza da kaza to irin wannan sun yi samun hujja to kuma shari'a addini mai sauki ne addini mai sauki ne ajiya za a yi sallah tunda wata ya wato ajiya za a yi sallah kuma washe gari ne garin gaba daya mai rama azumi ko kuma bayan shi kowa ya rama azumi addini sauki gare shi amma dai ya zama to a kaza da kaza ko kuma wani yana da azumi 32 zai wato wai wadan gashinin har bayan sallar isha ya kiyau sabga ya ringa ci a tsari wai yau kaga din duka wannan abubuwa ne wanda Allahu musta'an kenan idan ramadan ya zo an ce maka an ga wata kenan a dauki azumi an ga wata a ajiye azumi kenan shine idan an yi balahi idan ba gani ba a ciki ya kai 30 balahi idan an gani ga in 30 kuma ya zamanto wato an ajiye wato ayi 29 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai malai yake cewa wato abu na biyu a cikin fasalin yake cewa man sama yawmu shak faqad asa abul qasim duk wanda ya azumi ranar shakka to hakika ya saba ma abul qasim sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne ranar shakka zan mu gani wato kamar yadda malam zai yi mana bayani yake cewa lidhalika la yanbaghi lil muslim an yataqaddam shahr as-sawm bi sawm yawmin wal aw yawmayn ihtiyadan illa an yuwafiqa dhalika siyaman lahu yake cewa bai dacewa ga mutum musulmi ya zamanto ya gabaci watan azumi da azumin kwana 1 ko kuma kwana 2 sai dai mene sai dai in ya kasance kada ya gabaci azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu saboda yana neman wato kirdada cewa ana tunanin yau misali ba a gabata kai ka aje ba gobe kawai cikin wannan ne in dauki niyya in ce a kawai ni azumi zan in dai azumin ne ya zo kenan a daidai in kuma bai zo ba a daidai ni dai daman dai na nemi wannan kenan wannan annabi ya hana duk wanda yayi wannan ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama kenan sai dai ya zamanto yuwa daga sauti siyaman da wato yayin muwafaka cewa wannan azumin kai daman kana yi misali kai ne kake azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kai kana azumin litinin da alhamis sai zamanto alhamis inka ko kuma litinin inka daga daman ka saba azumi sai zamanto ta faɗo irin wannan rana misali ba gaba wata ana cewa yau ne huduban wari kenan wasu tana yiwa a gane shi tana yiwa kuma a ki gane shi kai kuma gobe litinin ce to wannan ranar da za a ake tunanin cewa an gane shi ba gane shi ba ko kun cika wata ya cika 30 to idan azumin ka daman kana yin litinin da alhamis to kana iya kai amma idan baka yi to kada ka azumci wannan rana to ina ga masu tarban wata tarbi ne ake ta kun tarban azumi to idan kenan wannan duka ya saba ma wato karantar wa sunna kada ka yi shi ka zamanto kai kana azumi wai in an yi kaza wannan aikin baban giwa ne ake ta kun to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani duk wanda ya ka kuma ya saba makarantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam in kai ne kuma kana azumin siyami Dawud yau kai azumi yau ka aishi yau kai azumi rayuwar ka haka take kenan shi ma babu laifi kana iya kai kenan shine ya kawo hadisi yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abi Hurairah da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn wato kada ku gabaci azumin watan ramadan da azumin kwana guda ko kuma kwana biyu illa rajulan yasumu sawman falyasum sai dai mutumin da ya kasance yana azumta azumin shi daman shi ya saba litinin da alhamis yana azumi ko kuma yana wani azumin shi siyami Dawud yau in yayi ya aje yau in yayi ya aje to wannan yana iya wato ya azumci watan ramadan ya azumci wannan ranar da shakka sai ma da yake cewa ilam akhal islam anna man sama yawm ash-shakk faqad asaa bil qasi sallallahu alaihi wasallam kasan da cewa dukkan wanda ya azumci wannan ranar ranar da ake ce mata ranar shakka to hakika ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala siratu bin zafar an ammar daga ammar yake cewa man sama alladhi bin sama yawm alladhi yushaku fihi faqad asaa bil qasi wato dukkan wanda ya azumci ranar da ake shakka cewa Ramadan ya kama ko bai kama ba to hakika ya saba ma wato karantarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin sai abu na uku a cikin wannan gaba ta shiryawa wato idan Ramadan ya zo shine in shahida shahidan fasumu wa aftiru wato idan aka samu mai shaida yazo yace muku wato an ga wata to ku yi azumi haka kuma aka ce muku an ga wata ku dauka ku aje kenan ba sai kai ka gani ba an ce ma an ga watan azumi idan kai Allah subhanahu wataala ya taimake ka kana da kai kin gani yaka zo aka gani ka gane shi to ka ka taimake al'umma sai a dau azumi malin yace waru'yatu al-hilal tathbutu bi an yashhad shahidan musliman zawa ali wato ru'ya ta shiga azumi malin yake cewa tana tabbata ne da cewa mutum guda biyu musulmai adilai su zo su yi shaida cewa sun ga wata in yaso sai a dauki azumi yace mutum guda biyu wanda suke musulmai kenan kawo ya zo yace muku an ga wata ya zo ku dauka da Allah shi da ba musulunci ba yace muku an ga wata ku dauka kenan sai musulmi wanda yake kuma adali shine mutum mai mutunci ba wanda yake da alfasha ba idan kace adali zaka ce kenan duk mutum wanda yake musulmi bai da alfasha ga dai zinace bai shan giya wannan ana ce mishi adali kenan ba sai wanda kace nan cha akai adali yanzu ko wani zaka ce yanzu gabaki dai babu adali yo yana tunanin adali wanda za a ce mishi daga shi sai annabi ko kuma wa adali matukar mutumin da bai alfasha bai saban Allah subhanahu wataala wannan adali ake ce mishi kenan yana da mutunci likaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wato ku yi azumi dan ganin wata idan an gani kenan ku yi wa aftiru li ru'yatihi haka ku aje azumi idan an ga wata wansu kulaha haka ku yi abin da ya shafi haji idan an ga wata ko kuma ku yi ibada ku idan an yi ga wata kenan ta haji fa in ghumma alaykum idan kuma an sha makance duhu ya zo ko hadari ko wani abu ba gani ba wata ce fa akmilu 30 fa in shahida shahidun fasumu wa afdaru ku kirga ya cike kwana 30 idan ku kuma wasu mutum biyu wato su zamanto sun yi sheda wato a cikin ku sai ya zamanto wato an dauki adin kenan nan malamin yana nuna mana cewa wato shedan mutum biyu ake daukan azumi amma kuma akwai hadisin da ya nuna kuma mutum ɗaya ma in adali ne ana iya dauka kamar yadda zan maka hadisin gaba kenan mutane guda biyu suka zo suka sheda cewa za a karbi azumi amma kuma guda ma ya zo wanda an sani misali wannan yana da mutunci wani malami ne ya gani wata ayi hakika ya gani shi kadai ya gani ana iya daukan azumi wato dalilin ganin shi shine malami yace wala yahfa anna mujarrad qabul shahadati sunnaini fi waqi'in la yadullu ala adami qabul shahadati wahid wato cewa karbar shedan mutum biyu ne suka zo suka ce sun ga wata ba shi yake nuna cewa mutum guda idan ya zo ya ga wata yace an ga wata ba za a karba ba a amma dan yace an karba fa li zalika tajuzu shahadatu shahidin wahidin ala ru'yati al-hilal tana yana nuna cewa a karbi wato shahadan mutum guda wato akan abin da ya shafi ganin wata idan mutum guda adali musulmi yazo yace an ga wata ya tabbatar an ga wata to sai ya zamanto an dauki adali alhamdulillah anan idan kaga watan ma ne an kai ka gidan sarki ka rantsa da Allah cewa ka gani duka wannan matakai mutum ya rantsa cewa an gani kuma a dauki adali amma duk da haka nan wasu yake gani wato su inna wajadna abana Allah gafarta mana faqad sabata malai yake cewa ya tabbata an ibn umar daga abdullahi dan umar ya ta Allah ya tabbata a gare su cewa annahu qala yake cewa tara annasa hilala wato mutane sun huta neman ganin wata fa akhbartu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nasu bi siyami sai abdullahi dan umar yake cewa hinan zo na ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ni na ga wannan wata mutane sun je neman ganin wata Abdullahi dan Umar ya dawo da aka dawo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi azumi yace to ayi sheda ayi azumi ga baki daya kowa ya dauki azumi kenan nan sheda mutum nawa ka dauko mutum daya kenan azumi idan ya zo ana iya daukan mutum daya saboda dalilai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam inda mutum adili ne musulmi haka kuma wato a aiki wato mutum daya ma shi ma yana iya aiki ko kuma mutum biyu sabanin wasu mazahib wanda suke ganin dole sai ya zama to sheda mutum biyu amma mutum daya ma ana karɓar sheda shi shahada ta wannan saboda nan ibada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce ka duba ka gani azumi ma nan an ce mutum daya a karbi azumi amma da aka dawo abin da ya shahi sheda zina mutum ya ce wani da wani sun yi zina sai an kashe sheda nawa sheda hudu kuma su in ma ya sun tabbatar kowa duka komi da komi sun tabbatar magana guda tukun zai zamanto an karba amma azumi da aka zo aka ce mutum ɗaya ma in yazo saboda ibada ce amma kai duk da haka nan kawai ka ce a'a sai ya zamanto a haika ta ni ko kuma ku wannan azumin daili ne azumin gwamnati ne azumin kaza ne kasashen da aka ci gaba irin Saudiya Allahu musta'an zaka gani ba ma kowa bai ci ganin wata ina tunanin wani lokaci Ramadan ya kama ma bai sai zamanto abin da ya shafi azumi ne zai kama an ila sallama garba nan mun saba an huto a ranga malamin wani duba da kyau kaza da kaza an gani ko ba gani da aka huto daga masallaci ya nake duba ina za a ga majmu'a wanda suke neman ganin wata haka mu je dai a dan duba ko Allah zai dace mu gani to na kowa na sadakar mai shi na da gidan shi kowa ko yayi sadakar mai shi da gidan shi ne ci to ni wannan ko ne kuma garin musulmi ba ka ce garin ba musulmi ba garin musulmi ake to ya ne aka yi haka to su da ya an wakilta wasu a kowane gari akwai wanda aka wakilta suke zuwa ganin neman ganin wata su huta dashi saboda kasa ce mai duwatsu sai su huta dashi inda ke da kwai tairar libar sahara sai a je neman ganin wata kowane gari idan wannan garin suka ce sun gani suka sanar da babbar hukuma uliya kawai sai a sanar da al'umma cewa an ga wata wanda kuma suna da kayan wato abin da ya shafi na'urori na zamani duk da cewa su malamai suna ganin bai dace wa ya zamanto neman ganin wata a ringa sa wannan na'urorin kawai ya zamanto ru'ya basariya idan kun gani idan ba ku gani ba kuma sai a cike kwana wato kwana 30 na Sha'ban insha Allah nan zan tsaya kuma sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kawo muhimmin tashi aniya da fata abin da muka yi dai Allah ba mu dada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zikatan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.